أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين من أقار قولي والله سبحانه وتعالى cikin ikon sa da yardarsa ya ba mu ikon gabatar da wannan farali na asuba a cikin jama'a da fata Allah ba mu ladan da ke ciki a yau muna safir alhamis 6 ga watan Ramadan Hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana 1446 wanda ya daidai da 6 ga watan 3 na shekara 2025 miladiya Har yanzu dai muna cikin babun abwabul khair babu da yake bayani akan kofofin alheri ma'ana ayyuka na alheri musamman a cikin wannan wata na Ramadan da zamu gabatar mu kwashe gara basar doroman da ke ciki ɗanwa kullun tunatarwa ce gyara kayanka baya zama sabke mu raba mu yi kokari mu ƙara dagewa mu aiwatar da ayyuka na alheri tayu ya kasance shine Ramadan ina Ramadan inka Ramadan inki Ramadan inka na ƙarshe kaga alhamdulillah Allah sa subhanahu wataala karibanta da waɗannan ibadu ayyuka ne ba masu wahala ba ayyuka ne wanda a yi ne mutum yana kwasa daya kuma ga roman da suke ciki in kuma Allah subhanahu wataala ya sanya kuma an sake ganin nabadin a kullun a ƙara shiryawa shi kullun ana son bawa ya kasance a cikin shiri ayyuka na alheri ba makawa sai ta zo ne duk yanda kake kin da kake gudun da kake kaza inda sai ta zo amma mi ta zo a cikin shiri a cikin ayyuka na alheri a cikin da'a ga Allah a cikin biyayya ga Allah subhanahu wataala duka waɗannan ayyuka da muke faɗa da muke bayani duka kun ga daga dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ko sunna kaza innan gafalalarsa to musamman ya dace a cikin watan Ramadan to limkin lada ne shine ake kwasar gara basar waɗannan ayyuka tadin kasu jiya mun tsaya a aiki na 70 shine muka ce sauƙaƙawa ma'aikata leburori da suke ƙarƙashinka masu maka hidima boyi boyi ka kawo musu sauƙi a cikin wannan Ramadan din shi kanshi wani lada ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya sauƙaƙa ma wanda yake ƙasa da shi bawansa ko baiwarsa ko yaransa ko mai masa hidima in dai kai dan Allah Allah zai gafarta maka kuma Allah subhanahu wataala zai yanta ka daga wuta kun ga ayyuka ne ba wani wahala bane ba Allah taimake mu na 71 at-taysir 'ala al-mu'sir ma'ana kawo sauki ga mutumin da yake cikin tsanani sauƙawa mutumin da yake cikin tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisi man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya sauƙaƙa ya kawo sauki ga bawan Allah ko baiwar Allah musulmi yana cikin wani tsanani ka kawo mishi sauki ko ka sauƙa mishi al'amura yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah kai da ka sauƙa bawan Allah nan to kai kuma Allah zai maka kawo maka sauki a nan duniya kana da damuwoyi da matsaloli da kai ma da kanka ka sani to ubangiji ya fi ka sani sai kawo maka sauki kai inda ka kama dan bawan shi sauki to shi ma sai kawo maka sauki ku diba yanda mutane zaku ga yanda kaga kamar jama'a ga sanan da yawa kaga kamar Allah baya son su ana kisan su ana kaza a ya san da kashi kuma yana so wanda yake kisan nan yake kashe bayin Allah ko yake gallaza ma bayin Allah ya jira lokaci ne ta lalace mai kamar saki wallahi ta lalace Allah istirahi ne Allah yake maka kana gallaza bayin Allah ko kana kashe bayin Allah kana hada babawai anan kana ana ihu da kai ana kuka wane tsaka tsanan wane dan bala'i ne wane dan masifa ne wallahi ka jira duk ubangiji ya sani kana gallaza ma bayin sa baban za bane yi su ba yana son su ka jira lokacin da zai fito in ta biyo ce bulalace ta ba tsamin ja za ta jiro kanka da ta dawo kuma kai ka zama abin tausayi shi ya sanya mahalla bahaushe a wani karin magana shi yana cewa wallahi ina abin da ya baka tsoro yace to wata rana zai baka tausayi idan kana ga mulki ka samu kana gallaza bayin Allah a dukiya ce kake ka samu Allah ya maka dauka kake walakantar da bayin Allah a wani matsayi ne Allah ya baka kake kaskantar da bayin Allah to ka jira fa Allah yana son bayin nan baban zayoyi su ba din yanda suka gansa da halin su wancan kaza ne wancan kaza ne haka nan yana son kansa kuma duk wanda kaga an hudda ransa to sai yana nan sai akan dalili in ba akan dalili ne ka jira sai yayi sakayya kai to saboda haka duk wanda ya tausaya bayin Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala zai sauka masa zai kawo maka sauki fi dunya wal akhirah nan duniya da lahira kama bayin Allah sauki to kai ma Allah zai ya kawo maka sauki ka jira na ka kai ma nasaba inda biyu ash-shafaqatu ala du'afa wa rahmatuhum wa rifqu bihim ma'ana tausaya wa masu rauni du'afa masu rauni marasa lafiya ne a tsofaffi ne gajiyayyu ne talakawa ne wa rahmatuhum ka ji kan bayin Allah wa rifqu bihim da tausayi a kansu to saboda haka shi ma wannan aikin alheri ne ayyuka ne da suke ƙara tagomashi da lada a cikin wannan wata na Ramadan ya inganta a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama Allah subhanahu wataala yake cewa arrahimuna masu tausayawa ma'ana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tausayi masu tausayawa yarhamuhumur rahman mai rahama shi ma yana tausaya musu din mai tausayi to Allah shi ma yana tausaya masa irhamu man fil ardi ku ji kan waɗanda suke ƙasa da ku yarhamukum man fis sama wanda yake sama da ku ubangiji kai kuma sai ji kan ku ka ji kan bayin Allah a ko ina ne ka sa tausayi ka sa rahama musamman ma mushinan lakwal ko a bangaren nan ka yi tausayi ko wajen correction ba kawai ka samu kayan yara ba kyakkyan duk kai ta kyartawa wani ma kallon za ka yi kurut kurut kai ka samu iko ko ɗan ƙaramin iko kai ma kana abin da ka yi ma to ka jira gani ubangiji a ko ina ka tausaya ba da an baka dan matsayi ba kai ta wannan ba a'a ka tausaya din mai tausayi to shi ma sai Allah ya tausaya ma kuma wallahi ka jira ka gani in dai kana tausayin kai ma wata rana wani abu zai fado ga Allah ka ga ba makawa amma ubangiji bai manta ba yana dan yana tare da kai a lokacin sai ya tausaya maka a lokacin ya ji kanka ya kawo maka agaji saboda haka ubangiji yana nan ga bayin sa ku tausaya bayin Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya mu akwai kissa wata kissa da Imam Tabari Allah kara musu yarda sai turuta wani bawan Allah wani azzalimi mugu barawo dan fashi ya addabi mutane kawai shi duk wanda ya zo gurin su duk wanda ya shigo dajin nan to bai ficewa ya kwace dukiyarka kuma ya kashe ka kawai shin an zo gurin shi ba a ficewa kuma ba dukiyar bara ana nan wani bawan Allah ya zo ficewa ta gurin saboda haka ya tardo shi ya ce kai kawo dukiyarka kuma in kashe ka kuma in kana da wani abu da zaka yi to fada da gaugawa an baka dama saboda haka za a kwaci dukiyarka kuma a kashe ka kuma ya diba ya gani tabbas gagawaki ne kuma ya kashe saboda haka sai ce gaugawa kawai kashe ka za a yi a dauki dukiyarka kuma a kashe ka baka wucewa duk wanda ya zo gurin nan bai wucewa sai ce to yana da wata bukata yace me bukata kace ina so a bani dama kawai in sallah raka'a biyu yace kawai tace bukata kai yace to maza gagota kai ga ma kawai a kashe ka ya di mauta kana cikin wani hali kawai gashi dan sai gwanne da kawai kake jira hukunka ka mutu ka bar duniya yace bawan Allah ne yace duk Allah subhanahu wa ta'ala sai ya mantar da shi duk wasu ayoyi duk abin da zai karanta na karatu kawai sai tuno Allah ya tunatar da shi wata aya da Allah yake amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su wa yaj'aluhu khulafa fil ard a ilahun ma Allah shin akwai wani Allah tare da Allah kariya ne babu duk fada ne daidai ne tare kawai tuno da wannan aya Allah yake amman yujibul mudarra idza da'ahu waye yake jin kukan wanda yake cikin bukata yake cikin tsanani kuma yake karba masa idan ya kira amanu jibril mudarra idza da'ahu wa yake karba addu'ar mutumin da ya shiga cikin tsanani cikin bukata wa yake shi su kuma ya yi masa kuta damuwa wa yaj'alul khulafa fil ard kuma ya sanya su halibobi a bayan kasa a ilahun ma Allah Allah yake tambaya shin akwai wani Allah tare da Allah duk kariya ne ba duk abin ake wannan Jesus ne wannan gobe da nisa ne wannan shehu ne wannan wali duk kariya ne babu Allah bayan Allah babu wani abun bauta da gaskiya bayan Ubangiji kawai tuno da wani ayar kawai ta kadai karanta a cikin sujada amanu jibril mudarra idza da'ahu ya karanto ta yana karantawa yana cikin sujjar kafin ya dago kawai sai ga wani bawan Allah ya zo da kudu a bisa doki kawai daga can ya ja kibiya ya sai wannan karnan matsiyaci fit kawai sai ga cha yana daga kai ko sai ga wani bawan Allah ya ce kai kuma bawan Allah daga ina ce kai kawai ci gaba wani an gama musu da shi amanu jibril mudarra idza da wallahi ɗan uwa mu jari imani duk abinda Allah ya faɗa na gaskiya ne da ka kira Allah in dai da kyakkyawar niyya Allah subhanahu wa ta'ala zai karba maka akwai ɗan uwa daga cikin ɗalibai waɗanda suka yi karatu a jami'ar Madina Allah ƙara musu yarda ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mu yace shi ma irin haka ta taɓa faruwa da shi bai sani ba tiketikan insa na jirgi da na iyalinsa da waye da sauransu a shi akwai wani abu da aka yi manke bai sani ba sai da aka zo za a shiga jirgi kawai ga shiga iyalin ya tasu aka je wa babu kuma ka'ida ta waɗannan kawai aka rurrufe kawai ga shi in ya tafi ya bar iyalinsa sun shiga matsala shi kawai lokaci guda bala'in sun zo masa matsaloli an rufe komi a aji ya koma gefe guda ya yi sujada ya ce ya rabu ya mujibul mudarr shi ma ya tuna da wannan aya ya ce ya ubangiji ya mai karɓar addu'ar mutumin da ya shiga cikin tsanani cikin damuwa inni mudarr ba ajibi ya ce ya Allah ina cikin bukata yau ka gane Allah gode abiya bukata ka an rufe komi kawai kafin ya dogo ya taho wajen iyalansa kafin ya zo kawai sai ga an saki ka karab an bude kofa in gurin da aka rufe an rufe kawai sai ga an bude me ogan ga baki da yazo ta yalla hatta tal kawai da yazo aka buga masa aka ce kai
ɗan uwa mu rike Allah wallahi mu kyautata imanin ga ubangiji a hadisul qudsi Allah yake cewa ana inda zanna abdi ina na a yanda bawa na yi zace ni in ka zaci ubangiji alheri wallahi saboda haka zakatar da ubangiji na alheri in kuma zaten sharri ne to ya zubuwa ta abinda Allah da manzon suka fada wallahi mu tsaya kai kuma kai insha Allah za ga ci gaba da nasara da kai saboda haka tausaya ma bayan Allah sai Allah ya tausaya mana na 73 al islahu bainan nas sulhu tsakanin mutane sulhu aikin alheri ba mutum ya gaji yayi tsaye bai ce ai kowa cito da nimiya shi ai mu a gannan mu ha ba mu za a tamba za a taba ai an tabo masifa an tabo bala'i ai babu zaman lafiya ba kaza kaza wallahi ba alheri bane ba ne mu sulhu Allah ne da kanshi yace wa sulhu khayr sulhu alheri ne ba sharri bane ba kace ha babu wani zance kawai yanda nake so haka za a yi babu 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 gandiga bai da zaka ma ubangiji to ka jira kai kuma ubangijin ya juyo a kanka kawai dan iskar da ya baka ta oxygen kake sha ta kyauta shine kake mushi dan gandiga bai ko da ya dan rike ya dan rike bangare wani abu ya dan rike da toshe hancin da karshe an kai ka likita a dora maka oxygen in aka yi maka fracture din su ta sati guda kawai sai ga kai kuma ta Allah da kake sha shekara da shekaru a kyauta eh mura kawai da dan toshe hannu ya faru wani bawan Allah wani mai kuɗi saboda haka rashin lafiya ta kama shi a kwantar da shi a asibiti duka yana ji bai huce wata guda sati bai huce sati ba asibiti aka samu shi oxygen na kai da shi yake lumfashi Allah subhanahu wataala ya san ya samu lafiya baya ya samu lafiya yanzu komai ta daidaita aka hudo aka rubuta musu fracture aka ce to irin liftocin nan ne da suka ci gaba ga wannan kawai je ka can gaba gishiye ka je ka yi ka biya kawai da ya ɗage ya kalli takardar na takardar sai ya fashe da kuka sai likitan da yake gan shi ki ta a'a no kana iya zuwa a rage maka ma'ana yi tsammanin kuɗin ne ya masa yawa ce akana iya zuwa a daidaita a gyara akwai sulhu da sauransu ba sai ya girgiza kai ce ba kuɗin ba ne mai mun yawa ko nan ce ina da kuɗin da zan biya fiye da haka ya ce kawai abin da na kana ni'imar ubangiji ya ce wa kadiba ta ubangiji ta yi shekarun shi kaza yake sha kyauta kawai bai san iya adadin ba ka sha ka fitar ya ce amma kadiba kawai ta ɗan batu ne ɗan ɗan sati ɗaya ce kawai amma ce fakturin da aka biya masa to talaka ya zai wanda bai da shi a ce kullum sai da ita zakara ne gane ni'imar da Allah ya mana kuma mu koma ga Allah mu rike ubangiji wallahi duk wanda ya rike ubangiji wallahi al'amarsa ba zai kwaɗe ba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasibuh duk wanda ya dogara da Allah wallahi Allah ya san maka maganin duniyar nan ka bauta wa Allah kai haƙuri Allah ta yake ni saboda haka sulhu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyam wa salati wa sadaqa qalu bala ya rasulullah qala islahu zati bayn muzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin bazan ba ku labarin ba abin da yafi daraja yafi azumi daraja yafi sallah yafi sadaka qalu bala ya rasulullah sai ya manzon Allah muna so faɗa mana abin da yafi azumi daraja yafi sallah daraja yafi sadaka daraja qala islahu zati bayn muzalla yace sulhu gyara tsakaninku da ƴan uwanku haƙuri yafewa haɗewa jimurewa kada dan Allah ya baka dama yanzu ka ce ina nuna maka mu yanzu mu ne fa ai ba a hankali ai sulhu kuma sa'annan dan mai kokarin sulhu tsakanin mutane waɗanda ta bace ka kira wani ka zauna da shi ka ba wannan haƙuri ka je ka ba wannan haƙuri a samu a daidaita to kai kanka na cikin alheri kai kanka bawan Allah na ƙware mai kokarin sulhu
barazana kuma mutumin da yake neman sulhu ga ƴan uwan shi na 74 husnul khulq kyakkyawan dabi'u kyakkyawan halayya kyakkyawan mu'amala ya kasance mutun da duk wanda ya zauna da kai zai ce bawan Allah nan Allah saka mishi alheri baiwar Allah nan Allah saka mishi alheri baka da wani abin kyama baka da wani abin gudu baka da kikkisar zuciya a ce kai aiwa ne ba ta usai ka aiwa ne kai zama da shi sai an hakuri an tabe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aksar ma yadkhulun nasul janna qala taqwallahi wa husnul khulq mana aka tambaye manzo sahabbai suka tambaye manzo Allah ya rasulullah me mafi yawancin abin da yake shigar da mutane aljanna manzo Allah ce taqwallah na farko taqwa tsoron Allah wanda kun ga dalilin ma da Allah ya farlanta mana azumin watan ramadan dan mu samu taqwa to wannan taqwa idan mutun ya rike ta to ka samu damar shiga gidan aljanna na biyu wa husnul khulq kyawawan halayya kyawawan dabi'u kyawawan mu'amala ka san mutum ne kware fran essential mana mutum mai bude mai yalwar kirshi mana ba mai kunci ba ba mutum ba turnuko kamar hadarin kaka ya taso kowa ba san haduwa da kai saboda mu na 75 mu tsaya a kai ka takura al'umma shine ibul kalam kyautata magana ga bayin Allah kyautata koda babu abu koda tambaye ka akai abu kace kai da al-kadami kullun kai kaza kaza ce wallahi wani babu abun nan ya hakuri insha Allah an samu a wani ma'ana ka kyautata magana ka lausasa magana ga bayi ya tabbata hadisi manzo Allah ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra fa in lam tajid fa bi kalmatin tayyiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku ji tsoron wuta ku kare kawunan ku daga wutar jahannama walau bi shiqqi tamra koda da rabin dabini dabino eh gare ka ka zo bude baki raba tsakiya ba wani rabi kai ma ka ci rabi ka samu kariya daga wutar aljanna daga wuta fa in lam tajid idan ba ku samu wannan ba fa bi kalmatin tayyiba ka fada ma dan uwanka magana mai dadi kalma ta tausayi kalma ta jin kai to saboda haka wannan ba karamin alheri bane ba ba karamin da'a bane ba yana da cikin ayyuka na alheri a cikin wannan wata mai alhurma a cikin wannan wata na falala ɗan uwa kun ga dukkan ayyuka ne wanda a yini ɗe ma sai ka tara wajen fiye da 40 ma duk mu kwashe gara basa mu kwashe ladan abu Allah ke miki mu da fata mukan ta daidai Allah tara mu cikin ladan abinda muka kuskure Allah ya fi mana bukatotum na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ta babu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ta babu ikon guje mata wa subhanakallahu wa bilhamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh